et de l'actualité 24 heures sur 24.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 13 ga watan Satumba na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji cewa jami'iyyar YPP a Najeriya ta yi allawadai tare da kiran a ɗauki mataki bayan harin da wasu 'yan bindiga suka kai wa sanata Ifeanyi Ubah a Anambra. Sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Gwari ya shirya kuma zai gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jamhuriyar Nijar. Amma yanzu sai a gyara zama a fara da sauraron shi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sarki Charles na Ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke ɗauke da gawar sarauniya Elizabeth J. Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da Yerima Andrew da Yerima Edward, yayin da motar da ke ɗauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holyrood House, masaukin sarauniyar a hukumance da ke Scotland, zuwa babbar majami'ar Giles. Elizabeth ta rasu ranar Alhamis a Balmoral Castle da ke yankin tsaunukan Scotland, wani wurin da take matuƙar sha'awa. Dubban 'yan Scotland ne dai suka fito bakin titunan Edinburgh don nuna girmamawa ta ƙarshe ma marigayiya sarauniyar. Jiya Litini, ƙasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe, suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna. Shugabannin Ukraine sun burge a wuta hoɓɓasa da suka yi ta bazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta, cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin Donetsk. Ole Senehubov, wanda shi ne Ukraine ta naɗa gwamna a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabas, ya ce a wasu fagagen dagar masu kare ƙasarmu sun kai hari har kan iyakarmu da Rasha, inda har sojojin Rasha suka yi ta janyewa cikin firgici. A ƙasar Mozambique, masu tsauraran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar ISIS sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar, inda har suka isa lardin Nampula mafi yawan jama'a, inda suka kai farmaki kan wata ƙungiyar 'yan Katolika, cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar Italiya. Da farko masu tsatsauran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan, sannan suka ci gaba da kai hare-haren, suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren. Yaƙin sunƙurin nasu ya tsaya ne a lardin Cabo Delgado na arewa mai nisa a Mozambique, inda aka hallaka mutane wajen 4,000 baya ga wasu 950 da aka raba su da muhallansu cikin tsawon shekaru 4. Wannan tashin hankalin ya kuma kawo cikas ma wasu ayyukan bunƙasa tattalin arziki, ciki har da aikin da kamfanin Total Engages na ƙasar Faransa ke yi na samar da gas da kuma gina wata babbar mahaƙar ma'adinai, inda za a rika haƙo sinadaran yin batiran iza motocin lataroni irin su Tesla.
Ina jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a ƙarshen mako ne wasu 'yan bindiga suka kai wa ayarin motocin sanata Ifeanyi Ubah hari a jihar Anambra, lamarin da ya sanadiyar rayukan wasu 'yan sanda da farar hula. Wakilinmu Alphonsus Okorugwe na ɗauke da wannan rahoton.
Jam'iyyar Young Progressives Party YPP ta yi tir da harin da 'yan bindiga suka kai kan ayarin motocin sanata Ifeanyi Ubah, wanda ke wakiltar mazaɓar Anambra ta Kudu a Majalisar Dattawa. Wannan ya faru ne a yammacin jiya Lahadi a daidai kasuwar garin Enugu da ke ƙaramar hukumar Njikoka ta jihar Anambra, inda 'yan bindigan suka buɗe wuta kan ayarin sanatan suka hallaka wasu 'yan sanda da farar hula. a wata hira da sashen Hausa na muryar Amurka. Kakakin jam'iyyar YPP Mr. Wale Ebola Martins ya bayyana bacin rai tare da kira ga gwamnati da ta tashi tsaye wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma.
We are not happy, we are sad. It all sums up the level of insecurity in the land. The government should rise up to our responsibility of security for the lives and property of Nigerians.
Yace ba mu ji dadi ba, muna bakin ciki. Wannan na nuna matakin rashin tsaro da ke kasar, kuma ya kamata gwamnati ta tashi tsaye kan alhakinta na kare rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Aikin gwamnati ne ganin ta samar da isasshen tsaro, kuma wannan shi muke kira ga gwamnati ta yi a halin yanzu. Mun yi alawadai da wannan harin, wannan rashin hankali ne da kuma abin takaici. Yanzu rundunar 'yan sandan jihar Anambra ta tabbatar da aukuwar lamarin. Kuma wani sakon karta kwana da mai magana da yawunta Mr. Tochukwu Ikenga ya turo na cewa lalle akwai harbe-harbe da aka yi a garin Enugu da suka shafi sanata Ifani Uba. Kwamishinan 'yan sanda CPHHN da kansa ya jagoranci 'yan sanda zuwa inda lamarin ya faru. Mun rasa 'yan sanda biyu da farar hula uku, yayin da wasu 'yan sanda biyu na karɓar magani a asibiti mun kwato bindigogin nasu, kuma har yanzu ana nan ana gudanar da aiki a garin. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso Okorigwe, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Tasar filu jiya Litini, Prime Minister Bangladesh ta ce dadewar da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da miliyan guda suka yi a cunkusassun sansanoni a kasar ta zama barazana ga tsaro da kwanciyar hankali matuƙa. Baya ga kuncin da su kansu ke fama da shi, dadewar da suka yi a nan na shafar ingancin tattalin arziki, muhalli, tsaro da kuma siyasa da zamantakewar Bangladesh, a cewar Prime Minister Sheikh Hasina a wajen bude taron wuni uku na kasashe 24 na yankin India da Pacific. Amurka da Bangladesh ne masu masaukin baki na wannan taro kan tsarin tafi da sojoji. A ƙarshe, a Sweden da farko sakamakon kusa da na ƙarshe na zaben da aka gudanar ranar Lahadi ya nuna cewa wata gamayyar jam'iyyar siyasa ta masu ra'ayin riƙau ta kama hanyar yin galaba kan wata gamayya ta jam'iyyu masu ra'ayin sassauci ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Magdalena Andersson. Haɗakar 'yan adawar ta kunshi wata jam'iyya mai adawa da shigowar baƙi wadda ta yi ficen da bata taɓa yi ba wannan karan. To sai dai sakamakon farkon ya nuna an yi kankan ta yadda sai da hukumar zaben ta ce ba za a iya sanin sahihin sakamako kafin gobe Laraba ba, lokacin da ake sa ran kammala harhaɗa wasu ƙuri'un da ba a ƙidaya ba, ciki har ma da waɗanda aka kaɗa daga ƙasashen ƙetare. Bisa ga ƙidaya ta farko, jam'iyyar Social Democrat ta su Andersson mai ra'ayin sassauci ta samu kashi 30.5 cikin 100 na ƙuri'un wanda ya fi na kowace jam'iyya. To amma gamayyar jam'iyyu hudu na masu ra'ayin sassauci ta kasa samun adadin da ake bukata a majalisar dokoki mai kujeru 349. Da farko hasashe ya nuna cewa Andersson za ta iya galaba amma da kyar. To amma kuma da aka doshi yamma sahihan ƙuri'u suka dada shigowa, sai sakamakon ya nemi karkata ga 'yan ra'ayin riƙau kuma.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan.
Shirin bin sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya faɗo masu kogun ba za na kosa ba. Ƙarshen labarin da nake ban haɗu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faro ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bani na nausa. Ga zuciya na ta faɗin kada in fasa, ina tafe na yi karo da ɗan Musa. Ya so in ɗan huta ni ko na ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa, bari mana sai kun saba kafin shakuwa. Abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa. Ce akwai labarin da mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar ban yo ba. Tafiya nake nisa nai karawa, na wuce gombe yanzu na shigo Adamawa. An kira sallah na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa. Jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba. Garin Fulani ne Adamawan Yola, na ce amanar kyawu a kai garin Yola. Na galiba batu ƴar mutanen Yola. Allah ya kyauta haka zuciya take cewa, bari mana sai kun saba kafin shakuwa. Abinda na so da ki gane ake kin yi mantuwa. Ta ce akwai labarin da mai rikitarwa, da na ji labarin da tafiyar ban yo ba. Tafiya nake nisa nai karawa, na wuce gombe yanzu na shigo Adamawa. An kira sallah na dakata na yau tsayuwa, nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa. Ban jin daɗin lokacin ta yayo ban yo ba. Garin Fulani ne Adamawan Yola, na ce amanar kyawu a kai garin Yola. Na galiba batu ƴar mutanen Yola. Ta ji labari na har tana zubar kwalla, ta ce da ni a soyayya ban ga komai ba. A rayuwa lallai na ga abin mamaki, a soyayya babban ɗaki. Na yi gamo a soyayya na yo ɗoki, ni na yi zaton soyayya da akwai zaki. Na ɗanɗana sai na ji akwai wani sirki, da ɗanɗano na yi ma ban tantance ba. Dokoke dai aljana ce in ganki, mu haɗu da ke labari ki bani umbaki.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so, za ku iya shafin mu yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba miƙe kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba, yancin bai tsina na komai ba, sai an manta.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma, da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
A yanzu duk hanyoyin da ka sani wanda suke shiga garin Birnin Kudu sun toshe. Yanzu mutumin da zai dauko kamar trailer guda ta shinkafa ta ina zai bi, ko kuma mutumin da zai dauko bulawa trailer guda ta ina zai bi, ko kuma tankar mai ta ina za ta bi. Duk mutumin da zai shiga cikin Birnin Kudu sai dai ya hawo kwale.
gaskiya ba karamin istila'i bane mu kanmu yan kasuwa mun shiga cikin haula inda mu taba shiga irin sa ba domin a kashi 10 ɗaya ma ba ma dauka
hawa farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar gabar da mu kudu da arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar birnin kudu a cikin dadin rai babu
majalisar tarayya da sanadoci zai zuba shugaban kasa lallaba ga halin da jama'a su suke ciki nauyin ku akan ku su ji tsoron Allah
shirin a yau na jihar Jigawa inda matsalar karyewar gadoji akan hanyoyin mota da suka sada wasu bangarori na arewa maso gabacin Najeriya da wasu sassa na jihohin Jigawa da Kano sanadiyar ambaliyar ruwa ta gurgunta harkokin tattalin arzikin jama'a yayin da al'amuran yau da kullum a yankunan suka tsaya ci a dakace mu
harkan ba ya zan kurra daga lokacin nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙin sa ya tattara ko ji ko ke na samura ya zamanto da ne mai himma
madalla masu ware harkokin tattalin arziki cinikayya da walwalar jama'a na ci gaba da gurguncewa a sassan kananan hukumomin da ke yankin kudancin jihar Jigawa a Najeriya musamman yankin karamar hukumar birnin kudu saboda karewar gadojin da ke kan titinan yankin biyo bayan ambaliyar ruwa sakamakon mamakon ruwan sama da ake samu akai-akai a damunar bana baya ga karewar gadoji yanzu haka dai ambaliyar na ci gaba da lalata amfanin gona da rusa gidaje a garuruwa da ƙauyuka. Kusan makonni biyu kenan aka shiga yanayin ba shiga ba fita a yankin karamar hukumar ta birnin kudu sanadiyar mummunan tasiri na wannan ibtila'in karyewar gadoji da ke kan hanyoyin da galibin matafiya daga jihohin Bauchi da Gombe da Adamawa da Taraba da ma wani bangare na jihar Borno zuwa Kano su ratsa ta cikin Jigawa. Malam Musa Alhassan ya baza wani dan kishin kasa ne a yankin karamar hukumar ta birnin kudu ya fayyace halin da jama'ar lardin suka shiga
sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a halin yanzu ake ciki a yanzu nan duk hanyoyin da ka sani wanda suke shiga garin birnin kudu sun toshe hanyar da ta tawo daga kyawa ta tawo birnin kudu a toshe take hanyar da ta tawo daga university na dutse ta tawo birnin kudu a toshe take ta hanyar da ta tashi daga kwallon ruguma ta tafi birnin kudu a toshe take duk gaba ɗaya wannan gadojin na kan wannan hanyar
wannan wuraren da ka faɗa ga wanda ya san wurin ya san cewa kamar mutanen Adama da Taraba da Bauchi har ma mutanen Jos da wasu bangare na Maiduguri ta nan suke wucewa idan za su zo musamman Kano ko za su wuce su je Katsina da wasu sassa na arewa maso yammacin Najeriya kamar kana cewa yanzu ba a iya bi ta wannan guke nan
completely babu hanya completely sai an dauko duk wanda ya kullu sai dai ya fita jama'are da zagaye ko kuma su zagaya a ta'azare su zagaye su tawo Kano duk wannan hanyoyin gaba ɗaya babu yanzu su gaba ɗaya sun kulle kuma babu duk wani essential da suke shiga cikin garin birnin kudu yanzu duk gaba ɗaya babu saboda haka ni
kana nufin kaman kayayyakin abinci da kayayyakin masarufi ba a iya shiga da su gari kenan tunda manyan motoci
ba to ai da kwale-kwale ake amfani yanzu mutumin da zai dauko kamar trailer guda ta shinkafa ta ina zai bi ko kuma mutumin da zai dauko fulawa trailer guda ta ina zai bi ko kuma tankar mai ta ina za ta bi gaba daya duk mutumin da zai shiga cikin birnin kudu sai dai ya hawo kwale-kwale
ka ce ana amfani da kwale-kwale to ya yi sifirin kwale-kwalen yake gudana
gaskiya akwai hadari babu life jacket a wuyan kowane ko da fasinja guda daya haka kawai za su zundume su sai sun zo ko sun zo tsakiya ko kuma daga gefe sai ka ga kwale-kwale ya yi karo to ka ga irin wannan abubuwan ake samun hadari amma kuma ba ta taɓa zuwa ta ga halin da ake ciki ba
kuma kaman an ce matasan da suke tuka kwale-kwalen na farko ba su da kwarewa na biyu kuma an ce kaman ma suna dan afa wani abu kafin su fara aiki
to wannan idan ka je ka gani da idan ka kai ma za ka tabbatar da cewa eh matsala shine to ya za a yi ka turo kwale-kwale da mutane a ciki amma saboda mutum goma ka doro babur ka doro buhun masara ka doro buhun shinkafa ka doro fetira ciki kuma har yanzu wancan shi kuma ya dauko shinkafa a zo a hada a tsakiya fa sai wannan yana turo wannan yana turo wannan to ka ga komai zai yi faru babu life jacket a wurin kowane ɗaya daga cikin su kuma an shi gaba nan suna je suna gani
to tunda yanzu ka ce kayayyakin abinci musamman na masarufi ba sa iya shiga wani hali kenan ake ciki misali
ana cikin halin kakanika sai dai Allah ya tsare mana kuma Allah ya bamu abin da za mu ci mu sha amma gaskiya tsakani da Allah ana cikin wani yanayi saboda haka ni na kira ga shugabanni su ji tsoron Allah wayannan jihohin guda tara da sanatocin da yan majalisar tarayyar mu na wayannan jihohi guda tara abin da ya kama daga Taraba Yola Gombe Bauchi Jos Jigawa Kano Borno da dukkanin sauran jihohi waɗanda suka dinkin ma da ƙasashen Niger duk gaba wannan hanyar ita kadai ake bi ake yin kudu ita kadai ake yin arewa dan majalisar tarayya da sanatoci zai su gaya shugaban kasa lalle fa da halin da jama'a su suke ciki nauyin fa akan su yake su ji tsoron Allah
kazalika malam Isa Birnin Kudu da Shehu Dangwace mai naman rago sun yi tsokaci game da lamarin wanda har ma ya sababa hauhawar farashin kayayyaki
ala hakika wannan karewar gara da aka samu ta wannan kafin gana gaskiya ba karamin isla'i bane mu kanmu yan kasuwa mun shiga cikin haula inda mutaba shiga irin sa ba domin a kashi 10 ɗaya ma ba ma dauka muna cikin wani yanayi don Allah a duba lamarin nan a taimaka mana a tausaya mana a gyara mana wannan hanyar Bauchi Jos Adamawa Mubi Barno duk makwantan mu ne dole wannan hanyar ce za su bi gaba ɗaya komai ya riga tsaya cak
gaskiya Birnin Kudu ta tsinci kanta a cikin wani hali wanda sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un domin hauhawar farashi ya faru sakamakon karyewar wannan gadar sannan duk hanyoyin nan wanda zaka shigo daga dutse ka zo Birnin Kudu a toshe take kariya take waccan gadar tsamiya wanda ita tun kafin damuna aka ruguje ta ma kafin ta ruguje aka ce aka ruguje ta da niyyar za a aiki har damuna ta zo ta har yanzu nan ba a yi aikin nan ba sannan akwai hanya wanda take da kyawa zuwa Birnin Kudu zuwa Bauchi zuwa can state din da ta hada state wajen state uku wannan hanya amma har yanzu babu wani abu da aka zo aka yi to ni da ina kira ga gwamnatin tarayya don Allah ta dubi wannan al'amari ta taimaki Birnin Kudu a yi wa wannan abu da gaggawa a samu a ceto mutanen karamar hukumar Birnin Kudu daga cikin halin haulayi
to nan gaba a cikin shirin zamu ji abinda kungiyar matasan garin Birnin Kudu ke fadi da kuma matakan da gwamnatin jigawa tace tana dauka
kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko yawan maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da fadawa zabu da kai aiki nan ne aka san mutumin kirki mabucin adalcin mulki kuma ba mai ce makacin kalki
Masu are Kabiru ya usitti shine shugaban kungiyar ci gaban matasan Birnin Kudu wato BYA
gabar da mu kudu da arewa babu wata hanya da mutum zai shigo karamar hukumar Birnin Kudu a cikin dadin rai cikin kwanciyar hankali babu saboda haka wannan kungiya ta Birnin Kudu Youth Association BYA a madadin matasa da sauran al'ummar karamar hukumar Birnin Kudu muke kira ga gwamnatin tarayya ta kawo mana dauki ta kawo mana agaji ta kawo mana tallafi ta taimake mu ta taimaki rayuwar al'ummar mu musamman makwabtan jihohin mu waɗanda suke shigowa babban asibitin gwamnatin tarayya domin neman lafiya
sai dai ana ta bangaren gwamnatin jihar Jigawa ta ce tana daukar matakan da suka dace game da lamarin kamar yadda mataimakin gwamnan jihar Malam Umar Namadi ke fadi
dukan gadojin da suke na gwamnatin jihar ne mu girma gona ya bada umarni kuma an ji ana wannan aikin aikan lalle lalle ce a samu hanyar da za a yi ga an gyara waɗannan abubuwan mutane sun samu sauki misali yanzu kai gadar mu guda daya da ta fara samun matsala wanda ke ta wajen baranda bisa umarnin mai girma gona mun tura injiniyoyi suka je su duba me ya faru da wannan gadar sannan bayan ma idan ya zama dole sai an sake wannan gadar abinda muka yi kokari dole za a samu wata hanya ta daban wanda za a yi a kokari a hada mutanen don wannan gurin an aka gyara shi to mutanen Birnin Kudu da aka rufe su da sauran mutanen guran duka za su samu hanya
masu are kashin shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashin Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum
a kasa duka mai mulkin kanta an so a tarar da mutananta kosassu babu tsiraraita da rashin aiki daga labaita
a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci na Sulmuna Barma zai kama da sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar
Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel, wacce ta ruwaito cewa wakilin musamman na sakataren Majalisar Dinkin Duniya a Afirka ta Yamma da ta Tsakiya ya bayyana gamsuwa da abin da ya kira cigaban da aka samu a yaƙi da ta'addanci a Niger. Sannan ya nuna farin ciki a game da tantaunawar da aka fara a tsakanin bangarorin siyasar kasar bayan shafe shekaru da dama na rashin gudanar da taron majalisar walwalar rigingimin siyasa na CNDP. Shiryar ta ce Muhammad Saleh Anadif ya bayyana hakan ne jim kaɗan bayan ganawarsa da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a yayin rangadin da ya kawo shi birnin Yamai a ƙarshen mako. Yana mai cewa ya zo ne domin samun bayanai a jajibirin taron Majalisar Ɗinkin Duniya na shekara-shekara wanda a wannan karon za a fara daga ranar 19 ga watan Satumba. Jaridar Lanketer ta ce an shiga takun saka a tsakanin hukumomin Niger da kamfanin China da ke ayyukan haƙar man fetur a wannan ƙasa. Jaridar ta ce shugaban ƙasar Niger da ministansa na man fetur sun dage a kan maganar kare muradun ƙasa. Ma'ana sai an sake lalawa ta yadda Niger za ta mori arzikin man fetur ɗinta fiye da yadda abin yake a baya. Matakin da ke hangen takaita gajiyar da kamfanin CNPC na China ke ci, lamarin da ke ƙoƙarin haddasa takaddama a tsakanin ɓangarorin biyu. Jaridar Niger Enter Ebdo na cewa hukumomin ilimin Niger sun kaddamar da ayyukan dakon kayan karatun ɗalibai zuwa sassan ƙasar a yayin da ya rage makonni uku a buɗe makarantun boko bayan kammala babban hutu. Miliyan sama da 2,000 na sefa ne aka kashe domin sayen waɗannan kayayyaki don amfanin yara 'yan makaranta a tsawon watanni 6 kafin isowar cikamakin odar irin waɗannan kayayyaki na sama da miliyan 1,500 na sefa. Jaridar ta ambato ministan ilimi Professor Ibrahim Natatu yana cewa gwamnati za ta bi diddigi domin tabbatar da cewa ba a sha kwana da waɗannan kayayyaki ba. Saboda haka aka umarci gwamnonin jihohi da shugabannin ƙananan hukumomi su shiga ayyukan rarraba waɗannan kayayyaki tun daga manyan birane har zuwa ƙauyuka. Mun rufe sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire da ke cewa tsarin maye guraben sarakunan da suka rasu na fuskantar jan ƙafa a Niger. Misalin yadda abin yake a yanzu haka a masarautar Katsinan Maraɗi sama da shekara guda bayan rasuwar mai martaba Sultan Alizaki. Kuma haka aka yi fama da irin wannan tseko kafin a zaɓi magajin sarkin birnin Gaure marigayi Lamido Abdu. Jaridar ta ce zancen da ake babu wata takamaimiyar ranar da za a gudanar da zaben sarkin mayayin jihar Maraɗi sama da wata uku bayan da Allah ya yi wa sarki gada sabuwar rasuwa. A dukkan waɗannan masarautu 'yan takara sun gabatar da takardu a ofishin ministan cikin gida amma shiru ba bayani. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Malam Sule, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Sarki Charles na Ingila da 'yan uwansa uku sun yi ta takawa a hankali suna bin bayan motar da ke ɗauke da gawar sarauniya Elizabeth J. Litini a wani jerin gwano da aka yi na nuna alhini. Aka bi ta titunan da suka yi cinkus da mutane a Edinburgh, Scotland. Sarki Charles saye da kakin soji ya samu rakiyar gimbiya an da Yerima Andrew da Yerima Edward, yayin da motar da ke ɗauke da akwatin gawar mahaifiyarsu daga fadar Holyrood House, masaukin sarauniyar a hukumance da ke Scotland, zuwa babbar majami'ar Gales. Jiya Litini, ƙasar Ukraine ta yi ikirarin sake kwato wasu ƙauyuka da dama a arewa maso gabashin ƙasar, inda ta fatattaki wasu sojojin Rasha zuwa kan iyakar ƙasashen biyu. Bayan wata da watanni da Ukraine da Rasha suka kwashe suna ɗan samu da kuma rasa 'yan yankuna, shugabannin Ukraine sun burge a wata hoɓɓasa da suka yi tafazata tun daga farkon watan Satumba a yankin Kharkiv. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ansa a ƙarshen mako cewa tana janye sojojinta, cewa tana sake haɗa kansu ne a gabashin Donetsk. A ƙasar Mozambique, masu tsauran ra'ayi da ke haɗa kai da ƙungiyar ISIS sun shiga kai hare-hare a kudancin ƙasar, inda har suka isa lardin Nampula mafi yawan jama'a, inda suka kai farmaki kan wata ƙungiyar 'yan Katolika, cikin waɗanda suka kashe har ma da wata mai aikin ibada 'yar asalin ƙasar Italiya. Da farko masu tsatsauran ra'ayin sun farma lardin ne a farkon wannan watan, sannan suka ci gaba da kai hare-haren, suna ta farma cibiyoyin karkara da kuma kulle kawunan mazauna wuraren.
Masu raro, a nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asar da misalin ƙarfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu, za ku zo su daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shiri.
za kuma yi zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya na gabatarwa, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Carol. Ni Sarfil Hashin Gumel da na kuma gabatar, nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Assalamu alaikum.